Sashen Hausa muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4:30 na yammaci a gogon gundumar Colombia a wannan rana ta Talata 18 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji cewar gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai ya ce zai sa kafan wando daya da duk wani ma'aikacin gwamnati da ya shiga cikin bore da ake yi a jihar. Sai a ji ta ya wannan mataki na babban bankin Najeriya CBN zai shafi tattalin arzikin kasar. Su kuwa al'ummar jihar Taraba da Benue suna kokawa akan tabarbarewar tsaro a yankin. Haka muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya. Sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Prime Minister Spain ya ruga zuwa yankin kasar nan mallakin Spain dake arewacin Afirka ta jirgin sama a yau din nan Talata don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin Spain da makwabciyar ta Morocco bayan da bakin haure wajen 6,000 suka kwararo ta kan iyaka. Spain ta girke sojoji da ƙarin ƴan sanda don su fatattaki dimbin mutanen da ke ƙoƙarin ƙetare shinge daga Morocco zuwa ɗan ƙaramin yankin ƙasar mallakin Spain bayan kutsawar da dimbin bakin haure suka yi jiya. An samu wasu fayafayen bidiyo da ke nuna yadda sojojin Morocco suka yi ta buɗe ƙofofin tsaro don bakin hauren su samu shiga cikin birni mai tashar jirgin ruwa mallakin Spain ɗin. Wannan kwararowar bakin haure haka kwatsam wata babbar matsala ce ga Spain da Turai, a cewar Prime Minister Pedro Sanchez a wani jawabinsa da aka yada ga kasar ta gidan talabijin kafin ya tashi zuwa Ceuta da Melilla, wani yankin kuma mallakin Spain da ke iyaka da Morocco. Amurka ta ce za ta bayar da ƙarin tallafi ga tsirarin musulmin Rohingya na kasar Myanmar waɗanda da yawansu sun gudu saboda tashin hankali zuwa Bangladesh ko kuma an raba su da matsugunansu amma suna cikin kasar. Dubun dubatan 'yan gudun hijira ne dai suka gudu saboda tashin hankali da tsanantawa a Myanmar a shekara ta 2017. Ƙarin tallafin kuɗin na dala miliyan 155 za a yi amfani da shi ne wajen taimakon 'yan gudun hijirar Rohingya da al'ummomin da suka karɓe su a Bangladesh da kuma 'yan Rohingya ɗin da aka raba su da muhallansu amma har yanzu suna cikin ƙasar ta Bama. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata takardar bayani da aka raba wa kafafen labarai. Kasar Isra'ila ta sake kai hare-haren jiragen sama kan zirin Gaza a yau din nan Talata, a yayin da su kuma mayakan Falisina suka yi ta cilla rokoki zuwa cikin Isra'ilar a ci gaba da tashin hankalin da ke faruwa tsakanin bangarorin biyu da aka kwashe makonni sama da biyu ana yi. Nan take dai babu rahoton waɗanda abin ya rutsa da su a sabbin hare-haren. Har yanzu Isra'ila ta fi auna birnin Gaza ne, a yayin da su kuma mayakan Falasɗinu ke auna kudancin Isra'ila da rokokinsu da kan sa a yi ta jin ƙarar jiniyar gargaɗi. Wannan faɗa ya janyo kalaman bayyana damuwa daga al'ummar duniya da kuma hoɓɓasa a diflomasiyyance ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Yankin Tigray na kasar Habasha mai fama da tashin hankali na fuskantar wani yanayi mai ban tsoro, inda yunwa ke ta kashe mutane, harkokin lafiya kuma suka durƙushe, sannan kuma faɗi ya zama ruwan dare, abinda shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa kenan jiya Litinin wa 'yan jarida. Ya ƙara da cewa halin da ake ciki a Tigray kasar Habasha shine halin idan zan yi amfani da kalma guda, firgita. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya tura sojoji zuwa Tigray a watan Nuwamba bayan da ya zargi jam'iyyar da a lokacin ke mulkin yankin da shirya hare-hare kan sojojin gwamnatin tarayya. yayin da ya rage wajen watanni uku a fara gasar Olympic a Tokyo, wata babbar kungiyar jami'an asibiti a Japan na kiran da a soke gasar saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar COVID-19. Kungiyar masu aikin asibiti ta Tokyo ta aika da budaddiyar wasika ga Prime Minister Yoshihide Suga jiya Litini, mai gargadin cewa tuni asibitoci a ta bakinta suka cinkushe kuma kusan dai babu wani sarari da ya rage. Kungiyar wacce ke wakiltar likitoci da kuma asibitoci wajen 6,000 na kiran Suga da ya shawo kan yan kwamitin kasa da kasa na shirya gasar Olympic su gane cewa gudanar da gasar zai yi wuya kuma ya kamata ma a soke. A ƙarshe, kasar China ta sake yunkurowa a diplomasiyance wajen taimakawa a samu kawo ƙarshen tashin hankalin Afghanistan. Tana mai cewa a shirye ma take ta dau nauyin tattaunawar zaman lafiya tsakanin bangarorin da ke yaƙi da juna a Afghanistan. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya tattauna ta waya kan batun na samun zaman lafiya da takwaran aikinsa na Afghanistan Muhammad Hanif Atmar da kuma mai bayar da shawara ga kasar ta fuskar tsaro Hamdullah Mohib a cewar jami'an kasashen biyu. China na dada damuwa cewa janyewar sojojin Amurka da NATO daga Afghanistan na iya jefa makwabciyar tata wadda tashin hankali ya daidaita cikin rudani da kuma zama tungar masu tsoron ra'ayin addini.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Tun bayan sallamar ma'aikata da gwamnatin jihar Kaduna ta yi karkashin jagorancin gwamna Malam Nasiru Ɗanrufa'i, kungiyar kwadugo ta lashe takobi kan cewar sai an maido da su bakin aiki akan abin da ta kira an sallame su ba bisa ka'ida ba. Yau dai aka kwashe wuni na biyu a wannan yajin aiki da ake fama da shi a jihar, duk da cewar wasu matasa dauke da makamai sun tarwatsa taron. Kana gwamna Nasiru ya ce duk wani jami'in kiwon lafiya da malaman jami'a da suka shiga cikin wannan yajin aikin to su kwana da shirin fara neman wani aiki a wani guri don kuwa zai sallame su. Daga jihar Kaduna, ga Lawal Isa Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani.
Zanga-zangar kungiyar kwadagon na rana ta biyu dai a jihar Kaduna ya fara ne daga sakatariyar kungiyar kwadagon har zuwa shataletalen nefa da ke tsakiyar garin Kaduna, inda a nan ne shugabannin kungiyar suka yi jawabai ciki kuwa da mataimakin shugaban kungiyar malaman makaranta NUT na ƙasa baki ɗaya.
Ko madadi shugaban kungiyar malaman makaranta na ƙasa, ina tabbatar mana ƴan uwa ma'aikata na Kaduna, muna tare da ku, za mu ci gaba da ku goyon baya. Shi kuma gwamna Nasiru, muna tuna masa a shekarun da yake neman mulki ya hau mota irin tamu a Abuja, an zagaya an yi rally tare da shi a lokacin da yake sukan wani shugaban ƙasar Najeriya. Amma yau sai gashi saboda isgilanci yana cewa wai abinda muke yi ba kan ga'ida yake ba. To muna tunasar masa ya sani shekara ɗaya da wasu watanni ya rage. Mu a gurinmu sunansa Keya Teka Kobna na jihar Kaduna.
Ana cikin gabatar da jawabai na shugabannin kungiyar kwadagon ne sai ga wasu matasa dauke da sanduna da adduna da duwatsu inda suka fara jifan masu zanga-zangar nan take. Bayan tarwatsa matasan da suka so ta da wannan taro ne sai shugaban kungiyar kwadagon na kasa Komar Ayuba ya shaidawa muryar Amurka cewa
da safe na gaya mana akan cewa Ɗanrufa'i ya hayan baranda su zo su yi attacking din peace rally. Duk jama'an tsaro mun gaya musu, amma abin ya tabbata, saboda haka za mu je kasa ga baki ɗaya za mu rufe.
Ba ko gudun za ta na ku fita musamman ya ce yana neman ku.
Ai muna nan kamar yaya. Shi ne zai neman ma shi ne ba shi ne doka da oda ba. Akwai doka da oda, akwai kotuna.
Za a kai kwana biyu da aka fara.
Insha Allah.
wasu daga cikin shugabannin kungiyar kwadagon da suka halarci zanga-zangar ta Kaduna dai sun nuna damuwa game da irin wannan farmusu da matasan suka yi.
Sunana Comrade Muhammad Usman, ni ne president na kungiyar ma'aikata na Majalisar Najeriya gaba daya. Wannan abun ya nuna kan cewa ana da governor ne wanda shi dai sunan shi governor ne amma baya da tausayin jama'a. Mutum da zai turo talks zo su yi attacking din peaceful protesters da sanda da dutse da wukake.
Salamatu Aliyu, NLC Women Commission Chairperson and a Vice President with the NLC. Abun kunya ne ai. Garish idan means mun fi karbin shi. Abun da yasa suke so talauci kenan. Don in abu ya taso za su kwashi yaran mutane su ba su 200 su ce su je su kashe kashe. Ina yaran Airfi.
Zanga-zanga ta tsaya kenan.
Akan ina ku jira mu gobe insha Allah.
Dama dai tunda sanyin safiyar Talata nan gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad Alfa'i ya bada sanarwar neman shugaban kungiyar kwadago na kasa Comrade Ayu Bobba da ma dukkanin sauran shugabannin kungiyar na kasa da suka shigo jihar Kaduna dan zanga-zangar da gwamnatin yace sun saba wa doka.
We are looking for him. He should report to the nearest police station.
Yace muna neman shugaban kungiyar kwadagon ya kai kanshi ofishin yan sanda mafi kusa ko kuma ya kawo kanshi gurin mu. Za mu gurfanar da shi da tuhumar yi wa tattalin arziki zaman ƙasa kuma ba za mu mika wuya ba. Sun yi amfani da makamansu mafi girma amma ba abin da zai canza don ba za mu canza matsayin mu ba.
It will not change anything. We will not change our position.
Amsoshin da gwamnati Malam Nasir Ahmad Rufai ya bari kenan game da zanga-zangar ƴaƴan kungiyar kwadago a jihar Kaduna. Ko da kada duk kungiyar kwadagon kuma ta sha alwashin ganin ta cigaba da wannan zanga-zanga har sai ta kwashe kwanaki 5. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To daga batun zanga-zanga sai na tattalin arzikin kasa, inda masana tattalin arziki a Najeriya ke cigaba da bayyana damuwa game da batun daidaita farashin dala da babban bankin kasar CBN yayi. Bayan cire farashin kowace dala da ke kan naira 381 a hukumance daga bankunan kasar, lamarin da ke nuna cewar farashin da ake siyar da dala a kasuwar bayan fage za a ci gaba da amfani da ita a kan naira 480 a kowace dala ɗaya ta Amurka, wanda suke ganin hakan zai durkufar da tattalin arzikin kasar. Daga birnin tarayya Abuja, Halima Abdurrauf ta yi komuna da wannan rahoton.
Babban bankin Najeriya da ya bayyana cewa ya tsama hannu daga batun kayyade farashin dala a hukumance daga bankunan cinikayyar kasar domin daidaita al'amura a fannin canjin kuɗi a kasar. Sai dai tun bayan sanar da hakan ne masana tattalin arziki a kasar ke ta bayyana damuwa game da lamarin, inda Malam Abubakar Ali ke cewa
cire kayyade farashin ake sayar da wato dala wanda babban banki yayi ai ba ta da wani suna face an rage farashin naira. Kuma illar wannan ga halin da cikin ta a Najeriya shine na farko tukun kaga yanzu muna nan muna fama da hauhawan farashi domin abubuwan da muke amfani da shi yau da kullun yawancin su shigo da shi muke, saboda haka dama an sai dalan da tsada kafin ma wannan kari din. Yanzu wannan hauhawan farashin nan sai dai ta karu ba ta ragu ba, saboda haka zai sake sa wato talakawa a cikin kunci na tattalin arzikin kasa. Wannan halin nan da muka shiga wato idan ba an zauna ayi dogon nazari, kuma shugabannin su nuna shugabanci da misali na rashin shigo da kayayyakin kasan waje, komai ana shigo da shi. To lokacin da duk aka shigo da kaya waje, to kaga illan an hana 'yan Najeriya aiki. Na biyu, an sa kudin namu a cikin hali mai wuya da ire-iren su, saboda haka dole fa mu dawo daga dogara daga kayan amfani na kasashen waje.
Shi ma masanin tattalin arziki Yusuf Aliyu ya bayyana nasa fahimta da matakin na babban bankin Najeriya.
Cire hannun babban banki akan hada-hadan kudaden kasashen waje yana nufin cewa shi babban banki wato shiga da ya kai tsaye wajen hada-hadar wato ta taimaka ma naira ta janye kenan. Saboda haka lokacin da duk masu bukatun dala ke bukata in sun yawaita, to farashin dala zai hau, haka kuma duk lokacin da bukatun kudaden kasashen waje ya ragu to farashin zai sauka. Saboda haka daidai da bukatuwar kasuwa shine farashin zai rinka daidaito, kuma lokaci dama gwamnati ko kan babban banki yakan dauki irin wannan mataki saboda irin halin da ya shiga shi kanshi saboda kodan lokaci idan zai shiga irin wannan hada-hada to yana da alaka ne da irin kudaden da shi babban banki yake takama da su ko kuma da irin sharuɗoɗin da yarjejeniyar da ya samar masa da kudade a cikin tattalin arzikin ya dogara.
Kafin matakin na babban bankin Najeriya da farashin kowace dala a bankunan cinikayya na kan naira 381 da muka tuntubi babban bankin kasar ɗaya daga cikin masu magana da yawun bankin wanda ya bukaci a saka ya sunansa ya tabbatar da batun tsama hannu daga hada-hadar kuɗin waje. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya.
To baya ga batun tattalin arziki sai mu koma na tsaro. Idan muka leka jihar Taraba kuwa wasu al'umma ne ke kokawa akan halin da suka tsinci kansu inda suke cewar rikicin kabilanci ya kai su cikin mawuyacin hali. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba na dauke da karin bayani.
Kamakon rashin tsaro da ya kamari a jihar Taraba, al'umman yankin Takum, Donga da kuma Ukari su ne waɗanda suka fara gudun hijira domin barin jihar Taraba su koma ga al'amuran su ga yankin Benuwai. Alhaji Idi mazauni ne a ƙaramar hukumar Ukari wadda ya tabbatar mana da cewa shi ganau ne ba majiyau ba.
Da mutane da wato su baye da sunan daban-daban motoci na wucewa da su zuwa Benin. Duk wanda suka tambaye suna nuna cewa ai akwai damuwa, akwai damuwa. To me faru tsakanin su ne? Wanda flight to zuwa wajen kuruku da cikin daji sun fito daga nan bantaje sun taru wani moto ya dau ko su ya samu hatsari kusa da kororo bayan da yake nan hayan jajin gwa an cikin Ukari ba da rai ma guda uku.
Su wadannan mutanen me yake sa su wannan guje-gujen?
Sun ce Fulani da Dubai Fulanan suna kai wa junan su wato hari cikin daji. Wannan abin mu ya dame mu da muke samu abinci to kudade sun tashi wannan abin ba da dan
al'ummar da suke fitowa daga waɗannan yankuna sai sun fita cikin garin ƙaramar hukumar Ukari. Akan ta sanya ne kokarin tuntubar shi shugaban ƙaramar hukumar Honorable Idi Grace Daniel wanda ya tabbatar mana da cewa lallai lamarin ya auku har koye iya nashi kokari domin ganin an zauna da mahukunta waɗanda suke shugabantar sarautar gargajiya na wannan yankin.
Na samu shi ne suka kashe kashe Fulani wannan kuma ya auko daga Benin ne ba ko daga Taraba ba. Wannan shi suka kashe Fulani suka tsine shi nan sannan Fulani kuma na rama kansa ne. Tsalla sai su tibi suna gudu hijira waɗanda ba su san koyewa ba su san sota ba. Tibi suna gani kamar abubuwa na ƴan wasu suka aikata a can zai faru a gefe ta nan. A gefe ta nan ɗin nan ma Fulani sun fara su same su a gida samu su kaga sukonan su a ti su kan gane haka sun fara.
To shi ma kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba DSP David Misa shi kuwa cewa ya yi.
To kiran da muke yi da kawai kullum muke yi shi ne da shike aikin tsaron nan ba aiki na mutum daya kawai ba aiki ne wanda ya cabi kowa da kowa. A haɗa kai da mu a gaya mana su masu aikata waɗannan laifi domin mu yake su domin mu tabbatar da cewa an zauna lafiya.
Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya.
Yanzu kuma bar mu koma ma Mustapha Nasiru Batsari don jin shi kuma abin da ya haɗa mana.
Masana tsirrai da magungunan gargajiya a jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya sun bayyana buƙatar ganin an haɗa hannu a tsakanin su da hukumomi musamman ma'aikatan kiwon lafiya a Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa akwai ɗimbin 'yan Najeriya da suka dogara da irin waɗannan magunguna na gargajiya ko tsirrai wajen samun waraka daga cututtukan da ke damun su. Dr. Muhammad bin Usman kuma masani akan tsirran itatuwa ya ce duk da yake akwai bambancin abinda suka karanta to amma suna iya taimaka ma juna.
Kamar misali in dai tsoro aka yi magana a kansa kamar akwai bambanci tsakanin abin da ya shafi bangaren misali medical doctors da waɗanda yake bangaren herbal ne. Saboda kaga su misali herbalist su suna da bayanan da ake yi a fahimtar magunguna na African traditional medicine practitioner. Magani ɗaya tsoro ɗaya zai iya tasirin magani guda goma a jikin ɗan adam. To duk wanda ya zama to in ba wannan bangaren ya karanta ba in ka faɗi wannan maganar sai dinga ganin ai wannan abin ba haka bane. saboda an samu bambancin fahimtuwa a bangaren yadda abubuwan suke.
To amma me yanzu alakar ku da su likitoci na zamani?
Eh to alaka tsakanin mu da su sukan iya taimaka mana bangaren abinda misali ba mu fahimce shi ba wanda yake na zamani ne, saboda haga bayanan da aka samu cikin wayannan littattafai wayanda suka gabata da abinda zai iya zuwa ko wayansu matsalolin da za a iya kawo mana su bangaren misali wannan matsala ce wanda yake ta shafi cikin dan adam, watakila zai iya kasancewa matsala ce ta oda ko matsala ce ta hanta ko matsala ce ta ciwon zuciya ko duk wani abin da ya shafi wani abu wanda yake a koyi wa'anda yake mu ko kuma wa'ansu daga cikin mu ba su da kayan aikin da za a yi su kani a tabbatar daga
kamar na gwaji
to haga dole sai mun hada kai da su dan su tabbatar mana, saboda ai Bahaushe ya ce sanin cuta rabin maganinta. To da zaran mu in muka gane matsala ga yadda matsalar take to ya fi mana sauki akan yadda zamu yi nasara akan ta.
A Najeriya dai akwai hukumar nan ta kula da ingancin magunguna da ake kira NAFDAC a turanci kuma a takaici, wanda aikin ta shine kawar da duk wani abu na ci da zai kawo illa a jikin dan adam. To amma Dr. Umar Lakwaja, wani mai saida magungunan gargajiya ne a jihar Kogi, ya bayyana matsayin su da hukumar ta NAFDAC.
Ita NAFDAC alakan mu da ita shine shugabannin mu da kuma mu waɗanda muke masana mu zauna mu duba magungunan mu. Ai NAFDAC bai je yayi karatun trado ba, saboda haka ba ma hankali a cikin mutumin da bai san abu ba ya zo ya duba shi.
Na'am, to amma baka ga ya kamata su duba abin da zai ko zai cuta ma dan adam ko kuma zai yi ma wani abu lahani ga jikin dan adam.
To mu da muke yin wannan aikin ai mun san kanmu kuma mun san abubuwan da in an yi ba daidai bane, mu ne ya kamata mu duba kuma akan haka. Idan ba cin hanci da rashawa za a iya dauka daga gwamnati abu, duk mutumin da aka san trado ne a taimake shi, talent din da yake da shi ya fito yayi amfani da shi, duk wani maganin da aka shiga laboratory aka yi shi dole yana da side effect. Amma duniya ta yadda trado medical ba shi da side effect, ba shi da illa a jikin dan adam. Ni ina mai tabbatar maka ba tsari cewa da maganin gargajiya yana kashe mutum, da yanzu ba zan bude baki ina wannan magana ba, da tun ina mutu daga shekara 15 zuwa yau ba ciwo ba komai, kullun sai na sha itace ko dai saiwa ko itace daban-daban, ba rana da ban sha magani ba. To babu wani wanda ya isa ya sha maganin Bature chemical ya amfani da shi na wata guda bai zame masa matsala ba.
Pharmacy Musa Dangana lafiya gi kwararre ne a bangaren kiwon lafiya da kuma magunguna a jihar Kwara, ya ce duk da yake suna da dangantaka mai karfi a tsakanin su da masana tsirrai da kuma masu magungunan gargajiyar, amma akwai matukar bukatar ganin shugabannin kungiyar masu saida magungunan gargajiyar a Najeriya sun kara fahimtar juna a tsakanin su da hukumar ta NAFDAC.
Yawwa, abin da ya kamata a yi ne shine kungiya nasu na masu yin magunguna daga itatuwa su zauna da kungiya federal government da ya kafa NAFDAC, in sun zauna da NAFDAC a nuna ma NAFDAC duk itatuwa da suke amfani da shi, NAFDAC zai amince da shi kawai, shi ne abun da yake. Amma na san cewa dama akwai dan relation amma bai kai ba, NAFDAC yana so su yi kusa-kusa da su domin za ka rubuta abubuwa da kake kamar itatuwa guda uku ne kake yi amfani da magani, so suna so su san yayyancin quantity da ake amfani da su cikin daga mata itatuwa, akwai relationship da mu da muke saiwa magunguna na chemical wanda ake yi daga ana formulating daga chemicals ne a hada wannan relationship shi ne cewa wato akwai dan wannan takani mu shi na koma makaranta da aka koya mu pharmacy din nan, an gaya mu an san cewa akwai wasu magunguna da ake samu daga wajen su itatuwa, so wayannan magunguna da ake samu itatuwa su ma suna da kokari suna da aiki sosai.
Hausawa dai sun ce lafiya uwar jiki kuma babu mai fushi da ke. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To ba ga rahotonmu na musamman, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Labaru
Babban wasannin mu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Niger inda mako na 21 na Super League na teburin kwallon kafa na wannan kasar da ya dakata albarkacin wata azumin Ramadan da ya kare a makon jiya. Kuma wasannin suka bada sakamako kamar haka. AS Garde National du Niger tawa Union Sportive de la Gendarmerie Nationale et de Banza sai Racing ta Bukoki ta ɗaya da ɗaya da AS Unideb sai Olympic Football Club da Takarkare Sahel Sporting Club da ci 4-1. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Niger, kungiyar Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ce ke kan gaba da kashin da ta sha a hannu AS Garde National du Niger da maki 45. Ta biyu ita ce AS Nigeria da maki 36. Ta uku AS Garde National du Niger da maki 36. Ta hudu Espoir Football Club da maki 34. Sai AS Douane ta biyar da maki 33. Ta shida AS Fan da maki 26. Ta bakwai Irana da maki 24. Ta takwas AS Sonidep da maki 24. Ta tara Racing da maki 23. Sai Jangorzo Football Club ta Maradi tana ta goma da maki 24. Ta 11 Olympic Teme da maki 23. Sahel Sporting Club ta Yamai tana ta 12 da maki 20. Sai kuma ta 13 AS Police ta Yamai da maki 18. GS Adar Tattawa tana kutal da maki 17. Idan muka leka a nahiyar Turai yanzu haka kungiyoyin kwallon kafa na kasashen Turai da suka kai ga wasan kwamfalar ta Mola ta wannan nahiyar da zai soma a watan Yuni mai zuwa sun soma bada sunayen yan wasan su da za su halarci wannan gasar su 26, inda a yau mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa Didier Deschamps ya bada sanarwar yan wasa 26 za su halarci wannan kwamfalar wasan da zai wakana kasashe da dama. Kuma hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA Union Europeen de Football ta karkasa kungiyoyin kasashen kamar haka. Rukuni na daya kumshi Italia, Switzerland, Turkiya da kuma Pays de Galles. Sai rukuni na biyu Group B ya kumshi kasar Belgium, Russia, Denmark da Finland. Group C ya kumshi kasar Ukraine da kasar Holland da Austria da Macedon du Nord. Sai kuma a rukuni na D ya kumshi kasar Ingila, Croatia, Republic Czech da kuma kasar Scotland. Sai Group A wanda ya kumshi kasar Spain, Poland, Sweden da kuma Slovakia. Group F ya kumshi kasar Jamus, Faransa, Portugal da kuma kasar Hungary. A wasanni na ranaku na kusa da na karshe na teburin kwallon kafa na kakar wasanni na bana na mako na 37 a yau a kasar Ingila an yi wadansu wasanni a dazo-dazon nan, yayin da ake can ana yin wasu a halin yanzu, inda Chelsea take matsayi ta hudu na karawa da Leicester da ke matsayi ta uku, yayin da Brighton da ke matsayi ta 17 ke bugawa da Man City zakaran Premier League na kwallon kafa ta Ingila ta wannan shekara. Bayan dazo-dazon nan Manchester United da ke matsayin ta biyu ta buga da Fulham da ke matsayin ta 18, sai Southampton ta 14 ta buga da Leeds United da ke matsayin ta 10. A kakar ta Mola ta teburin Premier League ta kasar Birtaniya a mako na 38 ne za a karkare wasannin na wannan shekara da allobar coronavirus ta hana yan kallo kwashewa idanunsu ko a wannan shekara ta bana kamar yadda wakana shekarar ta gabata. Ita ko wutar wasannin Olympic da za su wakana a wannan shekara tun daga 23 ga watan Yuli zuwa 8 ga watan Agusta ne zuwa a kasar Japan ta isa a garin Hiroshima a yau Talata. Koda yake sama da kashi 65 na al'ummar kasar na Japan na adawa da gudanar da wasannin na Olympic a kasar su, inda suka nemi a soke waɗannan wasannin saboda cutar coronavirus da ke ci gaba da yin kamari a kasar ta Japan yanzu haka. Kuma 'yan kasar na Japan na shakkun abin ya kara curuta ne da zaran baki suka shiga kasar ta Japan domin shiga wasannin na Olympic. Haruna Mamman, bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu dauke da wasu rahotannin. Muna fatar za a yi muna afuwa na rashin kama shirye-shiryenmu kai tsaye a shafinmu na voahausa.com ko kuma manhajar TuneIn. Amma za ku iya shiga shafukanmu na Facebook, YouTube don sauraron shirye-shiryen da suka gabata. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.